Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga tasjilatu sunna ita ce ke gabata muku da CD na biyu na karatun littafin Alfiyatu ibn Malik, littafin Nahwu. Wannan at-tasjilatu sunna tana zaune ne a Poly Road by Rock Road nan tudun wada Kaduna. Wanda ke neman jaringan kasusuwa din nan to zai iya neman mu a lambar waya kamar haka: 070-33-88-06-00 ko kuma 080-2741-7515 kada a manta, bayan Alfiya akwai littafin Sarf, Shadal Arf fi Ilmi Sarf, akwai na Balaga, akwai na Babadi Sarfiya. Bayan haka kuma insha Allah za a ci gaba da karatu, kawo muku karatu dukkan na lugha dai, wanda ake cewa Ulumul Aala, wanda dalibi zai amfani da shi dan ya karu wajen karantar wata da kuma karatun sa. Dan uwan ku dai a musulunci, Abu Abdurrahman Yahya bin Yunus bin Ali Al-Kwantugorawi ke cewa wassalamu alaikum malam bismillah.
Tayyib, fi'li wanda zai biyo bayan an mukhaffafa min as-saqila, ba inna ba an mukhaffafa min as-saqila, ko dai kasance fi'l du'a'i ko ya kasance ghair du'a'i, ko ya kasance mutasarrif ko ya kasance ghairu mutasarrif. Idan ya kasance fi'lun du'a'i ne, ma'anan du'a wanda ake maka addu'a da samun rahma ko kuma ana maka addu'a muguwa, misali kamar da Allah ke bismillahir rahmanir rahim wal khamisata anna ghadaballahi 'alayha, can kuma wata riwaya wani mallan Yahya wal khamisata an ghadiballahu 'alayha, ana ji ko kana taka alama muna fahimta ai wal khamisata an ghadiballahu 'alayha, kaga anan ghadiba fi'l ne du'a'i. Ita ta biyar yadda al'amari yake Allah ya tabbatar da fushinsa a kanta, jumla ce du'a'iyya, kamar ka ce radiyallahu anhu, radiyallahu anhu ba wai Allah ya yarda da shi, don mun ce ba ma ke jumla ta kasance khabariyya wa madmunuha insha'i, muna fahimta. To haka wannan kalma take wal khamisata annahu ghadiballahu alaiha, idan fi'il ya kasance du'a'i, ya kasance du'a'iyyun, ba mu buƙatar mu samu wani wasla, ma'ana wasla abinda zai hada an din nan da wani abu ko ko abinda zai shigo tsakanin wannan fi'ili da an, ba lalle bane mu samu, dan kun ga muka duba nan an ghadiballahu alaiha, akwai wani abu da ya shigo tsakanin an da fi'li, babu abinda ya kawo ka saboda fi'lin du'a'i ne, inda ba du'a'i bane to akwai a buƙatuwar mu samu wani intermedia, wani tsaka-tsaki wanda zai zo tsakanin an da wannan fi'ili, mataki na farko kenan. Abu na biyu, idan fi'lin ya kasance ghairu mutasarrif, ma'ana ghairu mutasarrif, mun san dama fi'li ko ya kasance mutasarrif ko ghairu mutasarrif, ghairu mutasarrif din nan kuma ko kuma mutasarrif, akwai mutasarrif tasarrufan tamman, akwai mutasarrif tasarrufan naqisa, akwai wanda shi jamid ne ma, irin kamar su laita, irin kamar su asa, muna fahimta. To in ya kasance ghairu mutasarrif ne, shi ma ba mu buƙatan wani abu wanda zai raba tsakanin an da shi, za su iya haduwa kai tsaye, misali kamar wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu, wa an asa kaga an dinna mukhaffafa ce min saqila, yani wa annahu asa an yakuna, fi'l din nan kuma ghairu mutasarrif, don ba a ce ya asa ko a ce ya asi, babu. To tunda ghairu mutasarrif ne, ba mu da buƙatuwan wani abu ya zo wanda zai raba tsakanin mu da shi, muna fahimta malamai. Amma idan ya kasance mutasarrif ne, yana caccanzawa daga madhi, kamar irin su daraba, irin su alima, irin su shariba, ya koma mudari, ya koma amr, to muna da buƙatuwan mu samu ɗayan abu guda huɗu wanda zai sha makance tsakanin an da shi,